Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Faraha Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. A sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamali kai zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan shirin rashin matasa na kungiyar Kristoci ta Najeriya Yoikan don gayyatar matasan musulmi na Komiyo da zummar hana zanga-zangar lalata dukiya.
Shi yasa muka fito muka ce abubuwan nan da an shiga ana yi yanzu ba kyau. Idan mun zo muna so mu samu zaman lafiya kasan nan kowa ya zo na lafiya. Ka bar abin mutum kar ka je ka ɗauka. In ka ɗauka abin mutum wanda ba naka ba sa ta kai. Kowaye ko kai Kristiyan ne ko kai musulmi ne idan ka je ka ɗauka abin da ba naka ba sa ta kai. So kowa ya kalli gaban shi. Duk abin da ba naka ba kar ka taɓa.
Miskina a jamhuriyar Nijar sun ce sun ji shiru ba tallafin ambaliyar ruwa bayan an rubuta sunayensu. Za mu shiga arewa Hausa Kaduna don ƙarin bayanin taron cikar gidan shekaru 50.
Wannan buri na ganin haɗin kan Najeriya muka gayyato gwamnan jihar Ekiti shi Dr. Kayode Fahimi ya zai gabatar da lecture kuma take lecture sa shi ne menene ainihin za a yi a ƙara ɗinkewa a ƙara dunƙulewa waje ɗaya a faɗin ƙasar nan ƙwaƙulo abubuwan da suke ƙalubale ga haɗin kan wannan ƙasa da kuma yake mata barazana da cire matsayinta. Matsayin kasa ɗaya don kulaliya.
Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan ga labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Alhamis shugaban ƙasar Amurka ya yi ƙirarin an yi masa magudi ga wa'adinsa na bi ba tare da wata hujja ba. Shugaba Donald Trump ya ce idan kun kirga ƙuri'un da aka kada na gaskiya to a sauƙaƙe zan yi nasara. Idan kun kirga ƙuri'un da ba su dace ba za su yi ƙoƙarin sace mana zaben. Trump ya kwashe mintuna 16 a ɗakin tattaunawa da 'yan jaridu na Fadar White House yana ba da jawabi yana mai cewa lokacin da yake kan gaba a ƙuri'u a jihohin da ke sauyawa da ake kira swing state sun fara ɓacewa a asirce. Yayin da ake ci gaba da kirga ƙuri'un. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ɗan takarar jam'iyyar Democrat shine ke kan gaba da Trump a baki ɗaya yawan ƙuri'un jama'a da kuma ƙuri'un wakilan Electoral College masu muhimmanci waɗanda a zahiri su ne ke tantance wanda ya nasara. Shugaban bai amsa tambayoyin manema labarai ba kuma manyan gidajen talabijin uku sun yanke shi lokacin da suke yaɗa jawabinsa kai tsaye. Yayin da yake ta maimaita ikirarin magudi mara tushe yana zargin 'yan jam'iyyar Democrat da kokarin sace masa zabe kuma yana faɗin maganganu na kuskure game da cewa ba a baiwa 'yan jam'iyyar Republican damar saka ido a kirgan ƙuri'un ba. Tun farkon bullar annobar coronavirus a Amurka, kasar ta tabbatar da samun sabbin kamuwa da cutar sama da 100,000 a ranar Laraba a cewar bayanai daga Jami'ar Johns Hopkins. Kasar Amurka da yana fuskanta sake farfadowa cutar coronavirus musamman a jihohin tsakiya maso yamma da kuma yammacin Amurka. Aikin bibiyar cutar yunkurin da mujallar The Atlantic ta ɗauki nauyi ya samu sama da mutum 50,000 da ake kwantarwa asibiti a duk faɗin Amurka kwanaki biyu a jerar ranar Laraba. Yanzu haka a Amurka akwai sama da mutum 9.4 million da suka kamu da cutar coronavirus. Sama da mutum 233,000 kuma sun rasa rayukansu dalilin cutar. A karo na biyu kuma cutar na sake yaduwa a nahiyar Turai. Tallafin kuɗin da ake bayo marasa aikin yi a Amurka ya ɗan ragu a makon da ya gabata, ma'aikatar kwadago ta bada rahoton ajiya Alhamis. Amma yana ci gaba kamar yadda aka saba a baya. Yayin da ƙasar da ke da tattalin arziki mafi girma a duniya ke ci gaba da fuskantar matsalolin kai kawo da cutar coronavirus ta haddasa. Jumlar mutane marasa aikin yi 751,000 ne suke cika takardar neman diyyar rashin aikin yi, wanda ya ragu zuwa 700,000 daga adadin makon da ya gabata. Ya kasance na mako na uku a jere yana yin ƙasa da 800,000. Amma ya kasance sama adadin da aka saba gani kafin zuwan annoba a cikin bayanan da suka fara tun shekarun 1960, wato ƙarni na 60. Ma'aikatar kwadago ta ce jimlar mutane 7.3 million sun kasance marasa aikin yi, wato kashi 5 kenan cikin 100. Wannan adadi babban ci gaba ne daga lokacin da ya kasa. Kimar rashin aikin yi da kashi 14.7 cikin 100 a cikin watan Afrilu. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ji Alhamis, Majalisar Dokokin Kasar Habasha ta tabbatar da saka dokar ta bace ta watanni 6 a yankin arewacin Tigray na Entawai, inda gwamnatin tarayya ta zuba sojoji duk da roƙon da kasashen duniya ke yi na tattaunawa don kaucewa yakin basasa. Yan majalisar sun sanar da dokar ta bace ranar Laraba sa'o'i kaɗan bayan da Prime Minister Abiy Ahmed ya umarci sojoji su shiga Tigray a matsayin martani ga mummunan harin da aka kai a wani sansanin sojin tarayya da ke babban birnin yankin Mekele. Gwamnatin Abiy ta zargi kungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF wacce ke iko da gwamnatin yankin da ba da izinin kai harin. Gwamnatin yankin Tigray ta faɗa ji Alhamis cewa sojojin Habasha sun yi ruwan bamabmai a wasu wurare kusa da Mekele. Wakilin sashen Kuriya Afirka na muryar Amurka ya ce ya ji jirgin saman soji yana wucewa akan garin da misalin karfe 3 na yamma a gugun yankin.
Labarun duniya kuka saurara. Yanzu sai babu rahotanni. Rashin matasa na kungiyar kiristoci ta Najeriya Yowikan ya ce zai hada kai da kungiyar matasa musulmi na Komyo don gano bakin zaren hana sake gudanar da zanga-zangar da za ta kai ga lalata dukiyar jama'a ko ma kaiwa ga asarar rayuka.
We want to let the government know that we are on our own reaching out to our counter body, the Muslim youth, the Nakomium. To sit down and discuss.
A taron manema labaru a headquarter Kan a Abuja, shugaban rashin matasa Apostle Nine Me Andy ya ce kungiyar na maraba ga matasa ko masu zanga-zanga na hakika ba masu lalata dukiyar jama'a ba.
At this point we condemn the killings at the Lekki and we ask government to.
Apostle Andy ya ce kungiyar ta yi Allah wadai da batun kisan da aka ce an yi a Lekki a Lagos lokacin zanga-zangar NSAS. Duk daga bisani ya ce ba zai karin bayani ga batun ba don ana gudanar da bincike. Lokacin da muryar Amurka ta tambaye shi ko ya hakikance an yi kisan kare dangi a Lekin kamar yadda ake fada. Daga bisani sakataren kungiyar Abel Oguchi ya ce sun tabbatar da an kashe dan kungiyar su ɗaya ne a Lekin, don haka ba lalle ne a ɗaubatu a matsayin kisan kare dangi ba.
Wanda an faɗa mana wanda mun ji lalle jiya akwai ɗaya wanda aka yi jenazan shi. Shi memban mu ne a can Lagos, an jenazan ya tura mana muka gani da kuma hotuna wanda mutanen mu wanda suna tare da don an fito ne ko kai Krista ko kai musulmi aka fito tare aka hada hannu aka wannan abun. Akwai wasu hotuna wanda su wanda suna wurin kansu suka bamu ba wai wanda an tura musu ba. So wannan yana cikin abun da muka sa committee suna duba tukuna, idan an gama duba za mu san ko lalle mutane na ne sun a wannan abun ya faru da su, sai mu san mu gane wanda za mu yi a gefen ruwa aka ganshi an ganshi da hotunan wurin da an riga ya zama ya ciwon na bindiga ne ba wai ciwon ya fada aka yi dana hannu ba, shi yasa muka amince haka.
Kun yi Allah wadai da kisan nan na Lekki, amma akwai abubuwa da yawa da suka faru a Plateau an kashe mutane. A wasu yankunan jihohin kudu maso gabas akwai inda aka kona motoci kai har ma mutanen ma an kashe. Akwai hotunan bidiyo da aka gani ana sace kayan 'yan kasuwa da dabbobi da sauransu. Ban ji kun yi magana ba ko baku san an hakan ya faru ba.
Mun gan hakan ya faru, shi yasa muka fito muka ce abubuwan nan wanda an shiga ana yi yanzu ba kyau. Idan mun zo muna so mu samu zaman lafiya a kasan nan, kowa ya zo na lafiya, ka bar abin mutum kar ka je ka ɗauka. In ka ɗauka abin mutum wanda ba naka ba sa ta kai, kowa ko kai Kristiyan ne ko kai musulmi ne, idan ka je ka ɗauka abin da ba naka ba sa ta kai. So kowa ya kalli gaban shi, duk abin da ba naka ba kar ka taɓa.
Sakataren Yowikan Abel Oguche. Yanzu sai wannan rahoto da Tamar Abari ta ɗauko mana na korafin mutane da aka rubuta sunayensu don samun tallafin ambaliyar ruwa, amma sun ce sun ji shiru.
Muka samu lambar mai gidanka shi ne, sai a ce kuma mai sunanka ka faɗi, sai a duba an ga sunanka a ce shi ne da sunan iyalinka duka.
Yanzu ke gashi kin zo kin samu sunan naki?
Ana yan dana bincike.
An Allah sa an samu,
kuma sai mu ba da suna, sai mu ba da lambar mai gidan. An ce za a turo mana kuɗi. To yanzu dai an samu kuma to.
Takardu ne kuka haɗa ko kuka?
Ka ba takardu ne muka haɗa. Kafin mu zo nan dai an bi gida-gida an yi sallama. An tantambe yawan mai sunan uwayenmu da masu gida da iyalanmu duka. Duk muka baba aka rubuta mu sama menene ake da fari. Sai daga baka ce mu ai takarru sun mutu a gidan mai gari mu je mu gani. Mun je wajen sama uku zuwa hudu ba mu samu ba yanzu shiru. Mu baba mu kobi. Yanzu dai sunan makwace mu ita da ya hutu amma ba ta kobi. Kana nan tana jira dai.
Ke sunan naki bai hutu
ba. Ka mu sunan bai hutu ba. Ana duwa mu ne.
Amma dai kin cika takardu.
Ah takardu komai da komai na hada.
Sunan Rabi. Na je gidan Baruma. Sunan na bai hutu ba na miji na yazo amma lamba salula ta wace na bada. Ka ba wata yar takarda haka.
To bayan shi kuma me da me ku kai?
Aka mu hoto kuma aka ce to sai an kwambi za a waiwaye.
An ga muku kwana wane za a ba ku?
An ce jika 40 da bilbil suka ce za a bada. Haka suka ce mu tun rubutun hari.
An fara bada?
A ni ban ji ba dai an da aka ce an bada ba.
Muna jira dai.
Muna jira dai.
Wasu mata kenan da aka rubuta sunayensu za a ba su kudade na tallafi da ake ma masu karamin karfi ke nuna kosawar su. Idrisa Ali shine jagoran sashen da ke kula da wanda bala'i ya riska. A nan jihar da Magaram.
Waɗanda a harkar corona shafa akwai ma nan cikin garin da Magaram 'yan kun bincika akwai waɗanda suka samu bangaren filo sosiyo tunda da duka tsari ne na gwamnati da suka samu wannan tallafi kuma ana ta yin shi wuri da yawa insha Allah.
Su ne ake raba ma kuɗi?
Kuɗi ake raba musu kamar sau ɗaya ake ba da kwandon kuɗin yawancin su dai bai wuce ina jin jaka 45 ne kamar kowane magidanci.
Akwai wanda suke kokawa takardu ne kawai suke cika ba su samu kuɗin ba.
To kun san da Adam bisa wannan sai an ji an yi bincike tunda ba kowa bane kamata ya samu sai wanda abun ya shafa ne kenan akwai ka'idodin da ake bi
a dai waje kuma masu unguwanni sun yi korafi na tsaida rabon abincin da aka fara kashi na uku cewar Rusle Chamago mai gari na unguwar dispenser anan da Magaram
an yi na fari har ga turo mission ta ce maza a ba talakawa takardun su katin da suke shedal a basu abinci an yi na daya an yi na biyu na uku aka ce a babu shi mu dai a bangaren shiya ta biyu kun ba magabacin da ya kira mu ya ga mu jita aka ce babu transient fast
ka ce jita ai ba a raka shi jagororin al'amarin kamar buku je kuka gansu ba akan jita-jitan da kuka ji ku tambaye su ya ne abin yake
ko ta shiya tana da wakilin mun ga wakilin su suka ce su ma suna ji a wai babu takarda a gurin su babu abinci
sai dai a cewar Ali Idrisa ba tsaidawa ce aka yi ba wani tsari ne aka dauka sabo
ba tsaidawa bane akai akwai kamar yadda gwamnati ya saba yi su waɗannan tallafin da ake na abinci ana yin shi ne ga mutanen karkara manyan garuruwa kamar wani Niamey Zandar Maradi Watsala su ba a yi musu wannan tunda cikin gari ne suke amma sai ya zama to bana akwai hujja guda biyu manya wanda ya sa don waɗannan garuruwan sai ake musu tallafi akwai wannan matsalar ta coronavirus cikin waɗannan manyan garuruwan abun ya shafin mutane don saboda shi sai gwamnati ya maido wannan kashin na uku da ya kamata a yi na tallafi wannan sai aka ce a tallafa ma waɗanda suka samu matsala wannan na dokokin da gwamnati ta doka dangantan da tafiyar da wannan matsala ta corona bangaren ambaliyar ruwa akwai garuruwa da yawa su ma da suka samu wannan matsala kenan aka ce wannan troisième phase din kashi na uku kenan a karkata shi ya zo wajen waɗanda suka samu matsala ambaliyar ruwa da waɗanda suka samu matsala dangance da waɗannan dokoki na tafiyar da coronavirus
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja yanzu za mu gayyato Isa Lawal Ikara don kawo mana ƙarin bayani kan taron cikar shekaru 50 da gidan Sardauna ya yi wato Arewa House
Maganar neman ɗinkewar Nigeria kuma ita ce taron cikar gidan tarihi na Arewa wato Arewa House ya mai da hankali inda aka ji shugaban kungiyar gwamnonin Nigeria kuma gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi ya gabatar da makala akan ɗinkewar wannan ƙasa.
One thing we do not seem to celebrate enough. Is our ability to live together as a diverse
community. Ce daya daga cikin abubuwan da muka kasa godewa Allah akai shine maganar ɗinkewar Nigeria a matsayin ƙasa ɗaya duko da yake akwai bambance-bambance daban-daban a tsakanin al'ummar mu. Haɗewar mu kuma ita ta sa muka fi ƙasashen Turai waɗanda suka gaza sarrafa bambance-bambancen da ke tsakanin su.
It is in fact what makes us better than even Europeans. Who have found diversity management a lot more difficult.
Game da matsalar matasa da ake alakanta ta da zanga-zangar da aka yi akan yan sanda a Nigeria kuwa gwamna Kayode Fayemi cewa yayi.
Years of neglect and failure to make the right investment.
Kalan da aka yi na shekaru da kuma gaza zuba jarin tallafa wa ƴan ƙasa shine jiskace zuwa tuna a wannan ƙasa. Saboda haka dole a tashi tsaye domin samar da tsarin da zai baiwa matasan mu damar cin burinsu.
To provide opportunity for our young people for them to attain their God-given potentials.
To kome hikimar gayyatar gwamnan jihar Kiti Kayode Fayemi a matsayin babban bako mai jawabi a wurin wannan taro. Gwamnan jihar Jigawa Muhammadu Badar Abubakar yayi karin haske.
Tunda arewa ake wannan abu sai a nuna misali a dauko wani daga kudu ya zo ya bayanin bukatar haɗin kan kasar kuma ya yi bayani mai kyau na yanda za a yi gyare-gyare a kasar yanda za ta zauna kuma ta daure da kyau.
Gwamna Atiku Abubakar Baguna jihar Kebbi ma ya ce maganar haɗin kai ba abu ne na ƙara ba.
Shi haɗin kai kullum ma yana cikin addu'o'inmu kuma kullum haɗin kai ba abu ne wanda za a yi ƙari ba. Tafiya ce wadda za a ci gaba da yi da addu'a. Amma dai muna farin ciki mutane masu hankali da yawa sun san cewa zaman mutane ƙasa ɗaya mai tunani iri ɗaya ya fi mun alheri.
Shi kuwa daraktan gidan tarihi na arewan da ake kira gidan Sardauna Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu cewa yi gayyatar gwamnan jihar Ekiti Kayode Fahimuma wata nasara ce a wannan taro.
In kuka kalla abin da ya faru yau ɗaya daga cikin abin da muka so muka cimma shi ne nan wannan buri na ganin haɗin kan Najeriya muka gayyato gwamnan jihar Ekiti shi Dr. Kayode Fahimi ya zai gabatar da lecture kuma takin lecture sa shi ne menene ainihin za a yi a ƙara ɗinkewa a ƙara dunkule waje ɗaya a faɗin ƙasar nan ƙwaƙulo ainihin abubuwan da suke ƙalubale ga haɗin kan wannan ƙasa da kuma yake mata barazana da tare watsayinta matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kada shafa muryar Amurka ake sauraro ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro iri-iri. Babban dai abinda a baya ya fi ciwa 'yan kasar tuwa ƙwarya shi ne tarzomar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Kafin daga bisani kuma a sami sabbin kalubalen tsaro iri daban-daban. To shin takamaimai mai gwamnatin Najeriya ke yi ne akan wannan? A baya dai fadar shugaban Najeriya ta ayyana amfani da ƙarfin jiragen yakin Najeriya duba da yadda matsalolin tsaron ke ci gaba da ɗaukar sabbin salo. Akan haka babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya mana ƙarin bayani.
Abinda nake so yawancin ana maganan tsaro a Najeriya mai la'akari da shi daga 2009 zuwa yanzu wato wajen shekara 15. In aka wa la'akari daga inda muke fitowa da kuma inda muke yanzu da waɗannan matsaloli da waɗanda sababbin matsaloli ne wanda da babu saman maganan banditry da babu shi na wajajen jihar Zamfara, Katsina, da Niger, Kaduna da Sokoto da waɗannan abubuwa duka babu su. Amma babban matsalar mu ta Boko Haram ce. Amma wannan matsala ta Boko Haram in aka duba irin illan da take yi ya haɗe duk abin da wayancin suke. Dan da na sani ko mai duburi da muka je shekara 2015 bayan mun zo wani aiki ga kan hanya akwai ciyawa yana fitowa saboda ba ma motocin da ke kuma mutane ba sa iya sallan jami'i, mutane ba sa iya taro su yi suna, mutane ba sa iya taro su ɗaura aure. Matsaloli ko jana'iza ma ba yi. Akwai wani malami da na sani wanda wake bani labari a Bama wanda Allah ya mishi rasuwa karshenta a cikin gidansa aka masa jana'iza saboda tsoro. Kuma kar a mance cewa akwai headquarter caliphate na Boko Haram a garin Goza. An tada garin Bama gaba ɗaya gidan sarkin Bama Boko Haram suke zama. Saboda haka in aka duba wancan lokaci banda ma mai duhu ba an yi declaring state of emergency a jihohin Yobe, Adamawa da Borno na kusan tsawon shekara ɗaya an yi shi wata shida na farko. Banda haka kuma za a ga akwai wasu abubuwa waɗanda suke gudana a dalilin Boko Haram ba ma a nan jihar Borno da sauransu ba amma sauran jihohi kamar bom da ya tashi a masallacin Juma'a a Kano wanda ya kashe fiye da mutane 200 da wani abu a Bombay police station an yi. To in aka yi la'akari da wannan kuma banda can ma aka duba nan Abuja kashi a yanya tashin an yi bom da ba so ɗaya ba kuma an yi bom a Madalla wannan church ɗin, an yi bom a this day, an yi bom a cikin Banas Plaza kuma an yi bom a headquarters ɗin sanda a cikin. In aka duba waɗannan irin ta'addanci da irin abin da suka haifar za a gane cewa lallai an samu wani nasara amma wata ƙalubalen ta fito daban shine na maganan banditoko.
Ka gamsu da irin yadda kuke tunkayar ƴan bindiga daɗin a halin yanzu?
A hakan yanzu haka ana fama da wannan al'amari na banditry, ana ta kokari a kai dare da rana. Da babu wani sansanin sojojin sama a arewa maso yamma, banda Kano da Kaduna ba wani barak na sojojin Air Force. A zuwan shugaban ƙasar nan ne saboda wannan al'amari na ƴan bindiga daɗi aka buɗe sansanin mayakan sama a Buso, wanda yau a cikinsu akwai sojoji na musamman kusan 250 wanda suke yaƙi hannu da hannu da sojojin ƙasa, banda jiragen da ake amfani da su saboda a tsayar da waɗannan al'amura. Kuma banda Gusau akwai sansanin sojojin sama a Katsina. Kiman akai la'akari cewa Gusau babu filin jirgin sama, sanda gwamnati ce wajen saukan angulu ka wajen shan mai a jirgi mai saukan angulu yanzu an yi a Gusau, ta kawo mai jirgin zai sha, sannan kuma da sansanin sojojin kanshi wanda da babu shi gaba. Kuma akwai birnin Magaji, shi ma an yi wani sansani wanda muna kokarin mu kai ta zamu karasa shi, mu tabbatar da cewa daga nan ma za a iya tashi saboda a kare rayukan mutane. Wannan arewa maso yamma, arewa maso gabas, kafin shugaba Buhari ya zo, sansanin mayakan sama biyu ne kawai, ɗaya yana Maiduguri, ɗaya kuma yana Yola. Na Maidugurin da Yolan a lokacin bai kai abin da muke da shi ba yanzu anan. Kuma so jihohin da ke nan gaba ɗaya, a jiho biyu ne kawai ake da sansanin mayakan sama, amma yau kusan babu wani jiha da yake arewa maso gabar da babu sansanin soja da suke ba da gudumawa saboda a taimaka a tsayar da kashe-kashen mutane da zaluncin da ake yi da ba ka yarda da shi. A garin Gembu a jihar Taraba muna da sojoji na musamman wanda suke kokari suna aiki da takwarorinsu na ƙasa saboda tabbatar da cewa an kare rayukan mutane. Ba Gombe kwanan nan muka bu, wanda shi ma zan zo ni bayani a irin tasirin da buɗe wannan Gombe din yi. Bauchi, jihar Bauchi, a cikin garin Bauchi akwai sansanin mayaka sama wanda kaman command ne, wato divisional headquarters ne na special operations command. Sannan a Yobe akwai, so Maiduguri an yi expanding nashi, an sake haɓaka shi, Yola ma a haɓaka shi. Ba arewa maso gabar da arewa maso yamma, gwamnati ta yi kokarin ganin cewa an ɗauki matakan da zai daɗa kawo tsaro ma mutane. Amma maganan an bandit, kuma abinda nake so a daɗa ganewa shine al'amarin tsaro ba al'amari ne na bindiga kawai. Akwai matsaloli, yana da dimensions daban-daban, wanda duka waɗannan dimensions ɗin sai sun yi aiki ne gaba ɗaya za a samu tsaron da ake bukata. Sansanonin da aka buɗe, banda na sojojin ƙasa na sama ne, da kuma jiragen da aka kawo, da irin koyar da mutane, yanzu muna da mutane wajen fiye da 200 wanda suke kasashe daban-daban na duniya, suna daɗa koyon yadda za su yi yaƙin nan su dawo su kare Najeriya. Kama a ƙasar Amerika muna da mutane wanda suke gun, wanda sun gaba ɗaya su suna da yawan gaske, za su kai wajen mutum 50 da wani abu, wanda suke 35. A Pakistan muna da mutane 54, a China muna da mutane 71, a Birtaniya muna da mutane 10, a India muna da mutane 4, a Faransa muna da mutane 2, a South Africa muna da mutane 9. Duk masu koyon maganan yaƙi saboda a tabbatar da an samu tsaron da ake samu. Wato akwai gidi ne mai yawan gaske wanda aka bar shi shekara da shekara. Sannan kuma akwai wanda muka tura su ma ƙasan Czech Republic, wanda su ma yara har da na mace guda ɗaya wanda suke koyon yaƙin da jiragen sama, kuma wanda muna fatan kwanan nan dukansu yawancinsu za su dawo, kuma wanda ina ganin in sun dawo insha Allah zai ƙara kaimi ma abin da ake yanzu.
Me zaka ce dangane da jiragen yaƙin da kuke da su, waɗanda da su ne kuke wannan gwagwarmaya?
Ya daɗe kwarai da gaske, tun 1980 shi ne last lokaci da naga an sayi jirage marundunan mayakan sama ya kai irin wanda aka saya yanzu. Kuma kamar da nace jirage 22 mun riga da Musa suna aiki, amma 10 daga cikinsu suna ɓangaren koyar da yara ne tukin jirgi. Wani zai ce ai ba wani abu ne wanda yake abin faɗa ba, sai ka koyar da wanda zai tuka jirgin kafin a tuka jirgin. Da lokacin da shugaba Buhari ya zo, jirage 3 ne a wajen koyar da jirgi a Kaduna. Yau kuma na da jirage sun kai 15. Wanda da ana shekara 2 shekara 3 kafin ka kare training a Kaduna, nisalin da na yi training nawa wata 6 wata 7 ne na kare. To amma bayan mun tafi, wanda suka zo daga baya saboda matsaloli da yawa, wasu sun yi shekara 2 shekara 3, akwai wanda ma suka yi shekara 5 suna koyon jirgi a Kaduna. har yanzu mutuntun suna shekara 21 da suka kusan 30 suna koyin jirgi. Amma yanzu kusan mun dawo halin da muke lokacin da ni na koyi. Akwai lokacin da aka yi wata biyar, cikin wata biyar an kare yara sun kare training nasu a Kaduna, aka je aka yi askedes kafin ma a sa musu abin nan nasu, kuma yadda ni ma ne yake. So wannan yanzu na ciki mara da mutane fiye da mutum 200 da suke training. Tunda na shiga aikin airport ban taba jin lokacin da aka kai mutum ma ya kai 100 ya je koyi abubuwan karin koyo na dabarun yaki. Banda haka kuma muna tsammanin jirage akalla 17 da za su shigo, wanda an biya kudadensu amma ana jiran su shigo ne. Super Tucano daga America muna da jirage 17 wanda muke tsammani. Akwai JF-17 daga Pakistan wanda muna da wajen mutum 50 da wani abu suna training yanzu a mu. Shi ma muna fatan Allah ya da watan March na 2021 waɗannan jiragen za su shigo. Da wasu kuma jirage wanda muna fatan shi ma muka daɗa samun gudumawa za mu samu su shigo. Banda kuma wasu jirage na musamman wanda za su shigo da su su uku wanda za mu aje su a Benin saboda lura da wuraren da ake haƙo mai.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaba Amurka Donald Trump ya himmantu wurin tabbatar da adalci akan duk wanda ke da hannu a cikin mummunar ɗabi'ar safarar dan Adam, cewa zai yi tsayin daka wurin aiwatar da alƙawarin 'yantar da mutane da mummunar aikin ya rutsa da su. A hukumance, gwamnatin shugaba Trump ta fitar da tsarin ƙasa akan yaki da safarar dan Adam, tsarin da zai kawo ƙarshen amfani da manya da yara wurin tilasta musu shiga bauta ko kuma shiga karuwanci a cikin Amurka. An gina tsarin ne akan gimshikai guda uku da suka hada da hani da kariya da kuma gurfanarwa a gaban doka. Ta kowace hanyar da gwamnati ke tunkaran batun, Amurka za ta yi amfani da duk wata hanya ta yaki da safarar dan Adam. Hukumar shige da fice ta Amurka da wasu hukumomin gwamnatin tarayya sun kama sama da masu safarar dan Adam 5,000 a cikin shekaru uku. Muna rusa kungiyoyin miyagun, muna kuma hargitsa ma'aikatan kuɗi na waɗannan kungiyoyi, inji Trump a cikin gabatarwarsa na tsarin ƙasar. Ya ce hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka za ta yi aiki da jami'an takwarata ta Mexico domin su takaita ayyukan kungiyoyi masu safarar dan Adam a faɗin iyakar kudancin kasar. Amurka tana kira ga kasashe da kasuwanci da masu amfani da kaya su sayi kaya daga wurare da ba a tarsasa mutane cikin bauta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ma'aikatarsa za ta ci gaba da yin Allah wadai da ayyukan jam'iyyar kwaminisancin China na tursasa yin bauta a cikin sauran ayyukan cin zarafin bala'adama a matsayin wani bangare na gangami a kan danniya da ake yi wa kabilar Ugur da tsirarun kabilu da addinai marasa rinjaye a yankin Xinjiang da ma faɗin China baki ɗaya. A sakamakon haka, Amurka ta ɗora haramcin ba da izinin shiga Amurka akan jami'an jam'iyyar mutanen China da kuma jam'iyyar kwaminisancin China da ake zaton suna da hannu a mummunar cin zarafin bil'adama. Suka kuma kafa haɗakar ƙasa da ƙasa a Majalisar Ɗinkin Duniya kana suka shirya wata hukumar raba kaya daga yankin Xinjiang. Muddin jam'iyyar kwaminisancin China za ta ci gaba da cin zarafin mutane, sakatare Pompeo ya ce za mu ci gaba da aiki da masana'antu da kungiyoyin ma'aikata da ma wasu gwamnatoci mu janyo hankali zuwa ga wannan batu. Kana mu matsawa gwamnatin lamba ta gaggauta daina wannan ɗabi'ar bautarwa a latilas da ba alamunta da ita ba. Amurka ta yanke shawara akan manufarta ta kawo ƙarshen kowane nau'in safarar dan Adam a gida da waje. Bai yiwuwa wannan mummunan aikin ya ci gaba da yin barazana ga al'ummomi da ɗaiɗaikun mutane, in ji sakatare Pompeo ya ce za mu ƙara ƙaimi mu tabbatar da yin galaba a kan haka. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Thank you.